بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير أصبر 30 غوتن شوال shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Mayu na shekarar miladiya ta 2023. Wannan shine darasi na 42 insha Allah cikin jerege darussa daga littafin As-Sunnah wallafar al-Imam Abubakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi. Al-Imam Ibn Abi Asim wanda ya rusu ne a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya rubuta wannan littafi ne dan ainihin wato ya zama daya daga cikin muhimman littafai wadanda suke ainihin karantar da sunna ta aqida ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama. Allah ya saka mishi da alkhairi. Idan ba manta ba, muna bibiya wannan malami a inda yake mana darsa game da hadisan sifat na Allah madaukakin sarki. Muna magana akan hadisan da suka zo wanda malai ya ruwaito akan nuzulullahi ta'ala, nuzulullahi subhanahu wa ta'ala kulla lailatin, saukar Allah ubangiji madaukakin sarki a kowane dare. Zamu tashi a lambar tarjama ta 500 da lamba 18, inda yake cewa haddathana Hajjaj ibn Yusuf qala haddathana Yaqub ibn Ibrahim qala haddathana ibn akhi Zuhri أنا عمه محمد بن مسلم أخبرني ابن عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا ألا نزل الخلاق العليم فيسجد أهل السماء ثم ينادي فيهم منادي بذلك فلا يمر بأهل السماء إلا وهم سجود. وانا رواية ما لن يكاوتا تهنيا حجاج ابن يوسف ابن حجاج الثقف. وانا ذاك دي مسلم ناتشمش حجاج من الشائر. حجاج ابن الشائر كيفو. كيفو نشيني إرنا حجاج ابن يوسف. كما قرن سلعيا. وانتا حجاج موغن سركن. لغا سونا إرنا ونزي إسا متنبت للا. دا أنجنش إيس نادي أي وريكي لشي. Daka sai wasu malamai suke ce mishi Hajjaj ibn Sha'ir, domin baban shi, shi Yusuf ibn Hajjaj din, ya kasance mawaki ne, abokin Abu Nuwas, wani babban mawaki. Amma shi wannan cikakken sunan shi Hajjaj ibn Yusuf ibn Hajjaj al-Thaqafi. Imam Muslim ya rawaita hadisi da yawa daga gare shi, haka Abu Dawud. Shi ne yake riwaya daga Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd, wanda yake mutumin garin Madina ne. Shi kuma yake haddathana ibnu akhi Zuhri, dan gidan wato dan uwan Zuhri ya ba mu hadisi, shine Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim wanda saduku ne lahu awham, an ammihi Muhammad ibn Muslim daga babban sa wanda kuma mai sunan sa shine Muhammad ibn Muslim ibn Shahab, shi baban Zuhri din kenan. Akhbarani ابن عبيد السباب سعيد ابن عبيد شيني wannan annahu balaga to wannan tabi'i ne kuma yake cewa labari ya iske shi da haka isnadi ne wannan mursali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu rabbuna azza wa jalla yanzilu rabbuna azza wa jalla min akhir al-layl, Allah ubangijin mu yana sauka a ƙarshen dare, fa yunadi munadin fis sama'i al-ulya, wani mai shila zai yi kira a sama ta can sama, ala cewa ku saurara ya ku al'ummar sama, nazala al-khallaqul ali, Allah mai halitta masani ya sauko, fa yasjudu ahlus sama, sai dukkanin halittun sama su sujuda, thumma yunadi fihim munadi bidhalika, sannan sai wani mai shela ya shela da haka akan su, fala yamurru bi ahli sama'in illa wa hum sujud, ba za a wuce ta wata sama daga cikin sammai ba sai ya zama cewa suna cikin sujuda. Wannan isnadi ne da'ifi saboda irsalinsa. Wancan Sa'id ibn Ubayd ibn Sabbab yana da tabi'i ne thiqa, amma kuma yayi irsali. Shi kuma ibn akhi Zuhri kamar da muka ambata shine Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim saduku ne lahu awham. الشيخ الألباني محمد ناصر الدين يناتيوى الحديث بهذا السياق منكر فيه زيادات منكرة wannan zubin zancen da yabo a wannan riwaya inji Al-Sheikh Al-Albani yace riwaya ce munkara saboda wasu ƙare-ƙare waɗanda lam tarid fi shay'in min at-turqil mutaqaddima wal atiya wanda basu zo a hanyoyin da suka gabata ko hanyoyin da zasu zo ba kaman wannan magana na cewa an yi kira duk an yi sujuda yace fa in lam yakunil waham fiha min ibn akhi zuhri fal illatul irsal dayan biyin shine illan ko dai wancan da aka ce saduqu lahu awham ko kuma irsalun ko kuma duka biyu wallahu a'lam bala yace qala hadathana hudba qala hadathana hammad ibn salama an amr ibn dinar an nafi ibn jubair an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya kull laylatin fa yaqulu hal min sa'ilin fa utiya hal min mustaghfirin fa aghfira lahu wannan riwaya ita kuma daga hudba ibn khalid al-qaisi ta hanyar Hammad ibn Salama ibn Dinar shi kuma yace zuwa ga Amru dan Dinar al-Makki kenan Abu Muhammad Maulal Qurashiyin wanda ya rasu shekara ta 126 shi kuma daga Nafi ibn Jubair shi kuma daga Jubair ibn Mut'im shine baban nasa radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya Allah ubangijinmu yana saukowa zuwa sama ta nan kasa kullal lailatin kowane dare fa yaqulu sai yace hal min sa'ilin fa utiya ina mai wata bukata in bashi hal min mustaghfirin fa aghfira lah ina mai neman gafarar zunubansa in gafarta masa wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalul imam muslim wanda al-imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi da darimi a cikin sunan dinsa da ibn Khuzaima a cikin kitabut tauhid al-ajuri a cikin kitabush shari'a hakana al-imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i a cikin amalul yawmi wal layla da kuma cikin al-kubra haka babarani a cikin mujamul kabir haka abu ya'la da sauran malamai kaman al-baihaqi a cikin al-asma'u was sifat dukkanin su ruwaito wannan riwaya tabbatacciya qala hadathana hudba qala hadathana hammad ibn salama an ali ibn zaid ibn judan an al-hasan an uthman ibn abi al-as anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yunadi munadin kull laylatin hal min mustaghfirin fa aghfira lah hal min da'in fa astajib lah hal min sa'ilin fa utiya bali sace kawo isnadi ta dai waccan hanyar ta hudbat ibn khalid al-qaisi zuwa ga hammad ibn salama ibn dinar to hammad dan salama a wannan karan sai ya ruwaito mana daga ali ibn zaid ibn judan at-taymi al-a'ma al-basri wani babban malami ne cikin malamai makafi wanda aka haife shi ma da makanta babban hafizi kamar yadda zahabi yake cewa yace ahadul huffazi wa laysa bisabt ya daga cikin masu fadin ilimi amma kuma bai da tabbas a hadisansa ya rasu a shekara ta 31 bayan hijira haka zahabi ya faɗa a cikin al-kashi al-imam muslim ya ruwaito hadisin san maqrunan hadisi kwaya daya maqrunan bi thabit ibnu asr al-bunani zuwa ga Anas dan Malik hadisin da ya zo da labarin cewa ainihin wato sunan hadisi ya guje mun yanzu ina tare da shi kuma ina tare da gamu in ka je ka duba ba ga shi da shi da ainihin wato wannan suka ruwaito shi guda daya shi da Thabit ibn Aslam daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda al-Imam Adh-Dhahabi a cikin littafin Mizanul I'tidal da kuma cikin Sirru Alamin Nubala ya bayyana wasu daga cikin manakir da aka samu wannan mai riwaya shine Ali ibn Zaid ibn Jud'an har yake cewa a cikin abin nan a cikin siyar walahu ajaibu wa manakiru walakinahu wasi'ul 'ilm yana da ababen ban mamaki da ababen da aka kyamata duk da yake ya kasance yana da fadin ilimi wallahu alam da aka kaga isnadi anan zai zama yana da matsala kenan da zarar an samu wata tangarda wannan shi za a fara nunawa a ce ga matsalan al-hasan al-uthman ibn abi al-as ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yunadi munadin wani mai shela yana shela kullal lailatin cikin dare cewa hal min mustaghfirin fa aghfira la Allah na cewa shin akwai wani mai neman gafara in gafarta mishi hal min da'in fa astajib la akwai wani mai wata addu'a na amsa mishi hal min sa'ilin fa utiya akwai mai roƙon wata alfarma in yi masa kamar da muka faɗa wannan isnadi ne wanda yake wato akwai tangarda a cikin shi wannan tangarda ta farko ita ce wannan matsala ta adibun zai rubuta al tangarda tangarda ta biyu shi ta ce al hasan al basri wanda yayi an ana na fata mun gane wannan babu to daga nan ne yanzu malam zai juya akalan babun zuwa asalin abin da ya masa babi a baya cewa batun saukowa Allah madaukakin sarki a lailatul muslimin sha'ban kaga sai da ya kawo hadisi gamammu waɗanda suka shafi kowane dare sannan sai kuma yace babu ga wani babu haddathana yaqub ibn humay qala haddathana abdullah ibn wahab an amr ibn al harith an abd al malik ibn abd al malik an sa'd ibn abi dhib an al qasim ibn muhammad an ammihi aw an abihi an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu an rasulillahi an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala yanzilu allah tabaraka wa ta'ala ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ويغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله عز وجل يتي دقى يعقوب ابن حمي ابن كاسب من شاجم حديثان سا ما لميني واندي كادة وتي أمت ألا كان كانوا وما بأمت ألا بتي ببا رسول صلى الله عليه وسلم أربعين دا إمام البخاري دا ابن ماجه نسكرتو حديثان شا أسكي أصحاب الكتب الستة شيكم يتي دقى عبد الله ابن وهب Abdullah ibn Wahab al-Misri daga Amr ibn al-Harith Amr ibn al-Harith ibn al-Dahhak al-Himsi shi ma yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Bukhari a cikin Al-Arab al-Mufrad shi kuma yake cewa daga Abdul Malik dan Abdul Malik daga As'ab ibn Abi Dhi'b As'ab ibn Abi Dhi'b shi ma maqbuli inda al-mutaba'a kenan kamar da Ibn Hajar yake yau fada kafin shi Abdul Malik ibn Abdul Malik wannan kamar yadda Bukhari ke fada a cikin At-Tarikhul Kabir lahu manaqib amma shi abin nan Mus'ab ibn Abi Dhi'b to al-Imam ibn Abu Hatim ibn Hibbana ya kawo shi a cikin Kitabul Fiqh kuma ya amince da shi ta kashi al'amarin shi da dan sauki kenan kisa da mai ibn Hajar yake ce mishi maqbul daga Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq jikan sayyidina Abu Bakr ɗaya daga cikin manyan malaman Madina don kace yace an annahi daga baffansa waye baffansa shine Abdurrahman kenan dan gidan Abu Bakr al-Siddiq aw abi ko kuma daga shi baban Muhammad din kenan ɗayan biyu ko mun gane an Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina Abu Bakr al-Siddiq Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah yace yanzilu Allah tabaaraka wa ta'ala lailatul nisfi min sha'ban ila samaa'id dunya Allah yana sauka a daren rabin wato sha'bana in akai sha'bana 14 dare ya shiga to shine daren lailatul nisfi min sha'ban daren 15 ga wata fa yaghfiru li kulli nafsin illa insan sai Allah ya dosi gafarta wa duk wani mutum in banda mutumin da ya kasance fi kalbihi shahna yana da gaba da dan uwansa musulmi yana jin takeicin wani musulmi yana gaba da shi aw mushrik billahi azza wa jalla kuma wanda yake wa Allah shirka su biyu ne kadai ba za su ci moriyan wannan gafara da Allah yake ta musamman a wannan rana ba Allah ka gafarta mana wannan hadisi ne sahihi ma annal isnada kama huwa huna dha'ifun isnadin da yana da rauni amma hadisin sahihi ne shi yasa الشيخ الألباني الله يغفر تمسيك تشيوا وإنما صحات الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة بلغ عددهم عندي 8 يتينا إن جمت وانا حديثيني سو رياضو تتارن صحابي دبن دبن واند أمرنا سنكي متنتقص وقد خرجت أحاديثهم في الصحيحة yace na tattauna akan isnadojin sa cikin as-sahiha lamba hadisi na 1100 da lamba 44 waya ti fil kitabi ba'da hadha min hadisi abi Musa wa abi Ka'laba wa Mu'adh ibn Jabal wadannan bi surwaytu shi malai sake cewa haddathana Muhammad ibn Miskin qala haddathana Abu al-Aswad an ibn Lahi'a an Zubair ibn Sulaym an Ad-Dahhak ibn Abdurrahman an abihi an abi Musa qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yanzilu rabbuna tabaaraka wa ta'ala ila sama'id dunya lailatul nisfi min sha'ban wa yaghfiru li ahli al-ardi illa mushrikun aw mushahid wannan kuma ta hanyar muhammad ibn miskin ibn numaida al-yamani al-yamani wanda malamin su bukhari ne da muslim da imam an-nasa'i shi kuma daga abul aswad abul aswad shine an-nadr ibn abdul jabbar al-muradi shi kuma daga ibn lahiya wato abla ibn lahiya al-qadi al-hadrami al-misri zuwa ga az-zubair ibn sulaym wannan az-zubair ibn sulaym yana da ainihin wato matsala a cikin wannan isnadi domin yazo a wannan nan nuskokin az-zubair ibn sulaym yazo kuma a wasu littafai az-zubair ibn sulayman kamar yadda kuma aka rasa wane ne shiken duk ya da hadisi a cikin sunan ibn majah shi kuma yace daga abdahaq ibn abdurrahman to aka abdahaq ibn abdurrahman a wasu riwayoyin maimakon shi sai dahaq ibn ayman kamar yadda yake a cikin littafin al-lalaqai sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa malam ya saki cewa an abi musa al-ash'ari kenan sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu najma aikina cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala Allah ubangijinmu yana saukowa ila sama'id dunya zuwa ga sama ta ƙasa lailatan nisfi min sha'ban a daren rabin sha'bana fa yaghfiru li ahli al-ardi illa mushrikun aw mushrik sai gafarta wa duk mutanen da ke duniya in banda mushriki in banda kuma wanda yake mai gaba da dan uwansa mushriki قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الأحوص ابن حكيم أم مصاء محاصر ابن حبيب عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه ويغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الهكر بهكرهم لا تنعبون لمن تعرضوا hadisin tarihin kissa yakin Uhud ne wanda aka ce kafirai a yakin Uhud sun datse manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da wasu mutane guda bakwai kafiran nan suka dinga kawo mai farmaki sai ya ce waye a cikin ku zai nemi aljanna wannan ya tashi ya je a kashe shi wannan ya je a kashe shi har su kusa karewa shine riwayar wancan Ali ibn Tirmidhi da Allah insha Allah wallahu musta'an yace haddathana amr ibn usman ibn sa'id al-himsi kenan shi kuma yace daga muhammad ibn harbin al-khawlani al-abrash shi kuma daga al-ahwas ibn hakim ibn umair al-hamadani daga sirri rijal al-imani ibn majah muhasir yazo a wasu nuskoki muhajir kuskure muhasir ne ibn habib ibn suhayb daga Abu Sa'labah al-Khushani sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi yace idza kana laylatul nisf min sha'ban idan daren tsakiyar watan sha'ban yayi yattali'u Allahu azza wa jalla ila khalqi sai Allah ya leko zuwa ga halittunsa fa yaghfiru lil mu'minina dukkanin mu'minai sai Allah ya musu gafara Allah ya sa mu cikin su wa yatruku ahla adh-dhaga'ib sai ba waɗanda suke da adbaga'il sune me za a ce kenan grudges ko wanda suke da matsaloli tsakankanin su wani na jin haushin wani wani na jin takaicin wani wani na gaba da wani wani na hasara da wani wani na kiyaya da wani irin waɗannan abubuwan da suke faruwa tsakanin musulmi muna ganin su kan ba matsala bane matsala ce babba zai hana Allah ya maka gafara wa ahlul hiqdi bi hiqdi al-hiqd shi kuma shine kamar a ce hatred kenan za a ce kusan da abu ɗaya ne wato shi grudge kaman kana jin haushin wanda ya maka abin jin haushi shine grudge dama yayi maka wani abu wanda ya ja zuwa ka ji haushin sa kaman jin haushin yana da wani some element of justification amma shi hatred shine tsantsar gaba da kiyayya wanda wani ma babu abin da ya maka wani baka taba ganin shi ba yanzu akwai wanda kana gani sai ka ji kai baka san shi wani kana gani kuma sai ka ji kana san shi wani yanzu akwai mutane dama da suke kin wasu ba su taba gamuwa da su ba ko dai muryar su kawai suke gani ko hotonsu ko sunansu suke ji wasu ma ba su zamani da su ba amma suna gaba da su wani ma gabar ta gado ce yana daga cikin wauta ka gaji gaba idan wani na jin haushin wani ko kuma kana son wancan a siyasa ko tattalin arziki ko a malanta ko a usadanci ko sai ka ce to tunda wani yana gaba da wani Mr. A na gaba da Mr. B ni kuma na son Mr. A to na da haka nayi adaptin wannan gaban ni ma na shiga cikin gaban yana daga cikin bai wa zuciyarka wahala wahal da zuciya ne wannan kamar ka ji labarin ne ka taso ka ji labarin babanka ya taba son wata budurwa ta ki shi irin kiyayen nan da yake tada kawai sai ka cige ina ƴaƴanta suke da dangin sai ka fara fada da su wanda kaga da kannanka ne inda ba an samu matsala
kaga wannan ai kana bata kanka lokaci ne kace babanka ya mutu kana gani yana cikin wafa'i ka ci gaba da wannan kiyaya shi kanshi bai so kai wannan rashin aikin yin ba Allah ya kyauta a take sai dai irin waɗannan mutanen to Allah ba zai gafarta musu a wannan wannan bonus na gafara da Allah zai yi ba ta shafe su ba wannan is wannan hadisi ne sahihi duk da isnadin sa kamar yadda Sheikh Al-Albani yake fada akwai Al-Ahwas ibn Hakim wanda da'ifi ne kamar da Ibn Hajar yake fada a cikin ainihin wato taqrib sai dai zai samu shawahidu da su kara mai karfi al-Imam al-Lalakai ya ruwaito wannan hadisi haka na Tabarani a cikin al-Mujam al-Kabir dukkanin su ruwaito shi قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا ابو خليد عتبة بن حماد عن الاوزاعي وابن ثوبان ام مكهول ام مالك بن يخامر ام معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله الى خلقه ليله النجم من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا مشرك او مشاهد وانا روايه كما تاني هشام بن خالد ابن يزيد الدمشقي مالنا ابو داود ده ابن ماجه ya rasu shekara ta 249 shine yake riwaya daga Abu Khulayd Utba ibn Hammad ibn Khulayd al-Hakami wannan kuma Ibn Majah ne kadai ya kada ita da riwaya daga gare shi daga cikin Ashabul Kutub al-Sitta shi kuma yace daga Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr babban malamin nan na kasar Sham Auza'i su biyu wa Ibn Thawban wato Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban am makhul daga malam makhul am Malik ibn Yakhamur cikin tabi'ai kenan daga babban malami cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Mu'adh ibn Jabal sayyidina Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yadda yace anan nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah yace yattali'u Allahu ila khalqihi laylatan min sha'ban a daren tsakiyar sha'bana Allah yana leƙowa ga halittun sa wa yaghfiru li jami'i khalqihi ya gafarta wa dukkan halittun sa illa mushrikun aw mushahid wannan isnadi yana da matsala shine akwai intifai tsakanin makhul da Malik ibn Yakhamu amma mun ji riwaya matanin ya tabbata babu al-Imam ibn Abi Asim ya kada cewa ga wani babu dai kamar yana subheadings ne wato a cikin wancan matsala ta nuzulillahi subhanahu wataala kullu layla qala hadathana ayyub ibn Muhammad al-Wazzan قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيس عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول ان الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليله حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول هبط الى السماء ثم قال هل من سائل يعطى هل من مستغفر يغفر له هل من تائب يتاب عليه وانا حديثي ما لا يكرهه شي ايوب ابن محمد ابن زياد الوزان وانا يعني روايه a cikin ابو داوود da نسائي da ابن ماجه شي ما رسول الله 249 daga Abdullah ibn Ja'far ar-Raqi kenan daga Ubaydullah ibn Amr daga Zaid ibn Abi Unaisa daga Tariq ibn Abdurrahman yace samitu Sa'id ibn Jubair naji malam Sa'id ibn Jubair wannan malami da ya sha gwagwarmaya a hannun Hajjaji Hajjaji ne ya kashe shi wanda ana cewa shine karshen wanda Hajjaji ya kashe bayan suka shiga rigimar Ibn al-Ash'as kuma da shi babban ma'aikacin gwamnati ne a kasar kamar shine akanta na Hajjaji dan an tura shi yakin ne ma shi a matsayin ba matsayin wato combatant soja ba a matsayin yan admin masu bada wanda shi yake raba salari suka je can Ibn al-Ash'as ya ja su zuwa ga wannan fitina wadda ta yi muni kwarai da gaske a tarihin musulunci suka shiga suka yi ta da gingimu da Hajjaji ya kyake da ke ci musu jama'ajin to ya karshe Hajjaji ya ci nasara akan su ya fara kisa da rashin tausayi iri daban-daban wasu yasa a rubuta musu a jikin gadan bayan su da wuka za a tsaga hadha abdu hajjaj haka ake kira a cikin kafadar mutum din da kabuka zama bawan su wasu yasa a kashe wasu a kulle wasu a kwace gidajensu da kudadensu a mai da ƴaƴansu bayi duk yayi wannan fa shi sai ya samu ya gudu sai da dan Jubair ya gudu ya tafi Asfahan shekara 10 yana guje-guje ya bar wannan gari ya koma wancan ya shiga Makka ya umara ya tuba ya roki Allah ya fito ya aiki haji karshe ya koma Makka da zama Hajjaji ya sa gwamnan Makka ya kamo shi gwamnan Makka bai san kama shi ya tifin din shi cewa ka gudu kafin mu zo yake guduwa yace ya gaji da wannan guje-gujen yana jin kunya Allah shine aka musu aka wasu don hajjaji hadi mushi wannan kisan da yayi Allah ya gafarta mai shine kuma kaga babban malami ne a cikin ilimi a hadisi a aqida musamman kuma a ilimin tafsiri ya daga cikin manyan dalibai makaranta Abdullahi dan Abbas nan ma gashi daga Abdullahi dan Abbas din yake ainihin wato abin nan riwaya yace sami ibn abbas ya kulu inna allaha ta'ala da yumhilu fi shahri ramadana kullal lailati hatta idha dhahaba thuluthul layl al-awwal habata ila as-sama'i thumma qala hal min sa'ilin yuqta hal min mustaghfirin yughfaru lah yace allah yana bari sai a cikin watan ramadana sai karshen dare sulusi na karshe sai ya sako sai ya ce ina ne wata bukata ya fada a biya masa ina mai neman gafara ya nemi gafara a gafarta masa ina mai tuba ya nemi tuban a amsa masa tubar sa wannan isnadi ne sahihi da mazaji wanda suke mazajin shekhai in banda malami na farko shine malamin ne littafin al-imamu al-lalakai ya rawaito shi a cikin sharh usul itiqadi al-sunnah wal jamaa da darili a cikin ardu al-jahmiya surwaito shi babu dhikri al-kalam was-sawti والشخص وغير ذلك باب ديك magana akan ambatan al-kalam maganar Allah cewa Allah yana magana was sauti cewa magana ta Allah tana da murya da za a ji ana iya ji wanda Allah ya so ya ji zai ji yayi magana da Annabi Musa Annabi Musa ya ji yayi magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ya ji was shakhsi da lafadin ash-shakhs wa ghairi zalika da wasu wadannan قال حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا حمام قال حدثنا القاسم بن عبد الله ابن عبد الواحد قال حدثني عبد الله ابن محمد بن عقيل بن ابي طالب ان جابر بن عبد الله حدثه قال خرجت الى الشام الى عبد الله بن انيس الانصاري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تعالى العباد او قال يحشر الله الناس قال وأومى بيده إلى الشام عراة غرلا بهما قال قلت وما بهما قال ليس معهم شيء فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة واحد من اهل النار اي واحد من اهل النار يطالبه بمظلمه ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار واحد من اهل الجنه يطالبه بمظلمه قالوا وكيف وانا ناتي الله قراتا غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات فلا حول ولا قوه الا بالله wannan isnadi malai an kushi daga malan shayban ibn farrukh wato Abu Muhammad ibn Abi Shayba wanda malami ne dake da riwaya a cikin Muslim da Abu Dawud da Nasa'i rasuwarsa a shekara ta 235 bayan hijira Allah ya gafarta mishi daga Hammam daga Al-Qasim ibn Abdul Wahid ibn Ayman Al-Makki wanda shi ma yana da riwaya a cikin Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah shi kuma yace hadasani Abdullah ya bani labari dan gidan Muhammad dan gidan Aqil dan Abu Talib wannan ahlul baitin shi anna Jabir ibn Abdullah daga sayyidina Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa daya daga cikin sahabbai bakwai da suka fi kowa yawan riwaya Jabir dan Abdullah mai kissan nan ta auren da yaya da aka mutu aka ba mishi hagu da tara kannan shi din nan ko haddathahu yace Jabir din ya bashi labari qala Jabir yace kharajtu ila ash-sham ila Abdullah ibn Unais al-Ansari Jabir da babban malami ne wata ne sai buƙaci wata mas'ala ta ilimi da bai santa ba sai kuma aka ce wani cikin sahabbai wanda ya bar ƙasar Madina shine Abdullah ibn Unais al-Ansari yana tare da wannan ilimin a ƙasar Sham shine ya tashi ta Kanas ta Madina ya fita daga Madina ya tafi ƙasar Sham ya tafi neman wannan karatun a wurin ainihin wannan malami فقال يجي دي جي سيكي باشي تكي حديثا دي باشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا تيوا يحشر الله تعالى العبادة الله ذي تاشي قباكي لا ينباي aw qala yahshuru Allahu an-nasa Allah zai tashi mutane bayin dai sune mutane an ce bayi zai zama hadda wadanda ba mutane kuma an ce mutane kuma bai nufin su kadai kawai da taglib ne musamman saboda su mutane su wannan mas'ala ta shafa kai tsaye ina fata mun gane wannan annabi yace mai waye yake cewa aw ma bi yadihi ila sham sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni da hannunsa yankin kasar sham sai yake ce mata ardul mahshar inda za ta shi alkiyama to kasar sham yana da gaskin fada'il dinta kamar yadda tabbata altafin fada'il dimashka wanda Sheikh Al-Albani ta hakiki kasar sham ita ce kasar da za ta shi alkiyama za a wayi gari Allah ya tara mutane gabaki daya a wannan wajen qala yace laysa ma'ahum uratan Allah ya kashi mutane uratan tumbur babu wanda yake da riga ko wando ballantana hula da rawani ko takalmi ballantana sauran kayan ciko irin su safa ko niqabi ko zobba ko dan kunne ballantana su make up ballantana attachment duk waɗannan babu su haka za a tashi uratan shine Aisha take cewa oh an shiga uku Allah lalace in zaka za a tashi ga ƴaƴa ga dangi ga surkai ga makwabta kowa tsirara yaya mutane za su yi da rayuwar su a ranar Aisha annabi ce mata ki Aisha shiga ta teki tashin hankalin yafi karfin mutane ma su yasa mutane wa tsirara su bala'in da ake za a shiga ciki Allah ya fushin da bai taba yin irin sa ba to abin ya wuce wai mutane su yasa mutane wa ba su da kaya in ka ji mutane suna irin wannan to suna cikin kwanciyar hankali ne suna cikin kwanciyar hankali ne sono da kai dan gobarar tasha wani waje mutum ma zai fita bai san ta yadda ya fita ba sai daga baya fara tare ina hulata ina rawani na hala ma da doto dogori ga kai fito wanda da haka banza ne ko sai ce a bari ya shirya ba shiri da nan to haka mutane Allah zai tashi mu gabaki daya uratan ghurlan wato wanda suke da lobarsu kaciyar da aka yi wa kowa za ta koma lobar fatan nan ta kan al'aurar dan adam za ta dawo ta rufe kan al'aurar buhuman sannan talakawa fitik babu komai a hannun kowa laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum Allah yace za ku dawo mana daidaiwan ku kamar yadda muka halice ku daidaiwa duk abinda muka ba ku a duniya ku bar shi a duniya ƴaƴa da mata da surkai da jikoki da ma'aikata da ke kamfaninka da gidaje da ka mallaka da motoci da kuɗaɗe da ƙarfin faɗa aji da shahara da ƙarfin murya da ƙarfin mulki da zalunci duk abin da ka san ka mallaka a duniya na ba ka tafi da shi kai kaɗai yadda ka zo ziƙau haka za ka koma ziƙau daga kai sai aikinka buhuman shine ma'anar buhuman qala mai riwaya yace qultu nace wa ma buhuman me ake nufi da buhuman qala laysa ma'ahum shay'un ba wanda ya tafi da wani abu ba ka tafi da kudi ba ko ka tafi da wayarka saboda in ka samu kai communication ko ka tafi da abun nan ɗinka da zaka dinga transfer saboda kai bribing din mutane misali ka rarraba musu kudade ko kuma ka tafi da wasu kaya da zaka dinga rarrabawa sadaka ko kyauta ko ka tafi da wasu ƴan rakiya duk ba za ka samu wannan abin da ya raka ka kawai kamar da zuwa cikin hadisi iyalanka da masoya da aiki su raka ka zuwa makabarta daga nan kuma iyalai da masoya su dawo su bakka daga kai sai aikinka idan alkhairi kai ya cice ka imaninka da aikinka na gari su cice ka idan aka san haka kai kuma ka ga aka san haka fala haula wala quwwata illa billah annabi ya sake cewa fayunadi bi sautin sai Allah madaukakin sarki ya kirayi mutane da wata murya yasma'uhu man ba'da kama yasma'uhu man qarb wannan murya ta Allah zai kirayi mutane da ita yadda na kusa zai ji haka na nesa zai ji ba bambanci ya bambanta da irin yadda mu a duniya idan aka saka lasifika hala wani na can nesa baya ji yadda na kusa yake ji to Allah ba lasifika ne saka ba murya Allah ce kowa zai ji wannan shine mahalli shahid na as-saut kaga Allah yayi magana da ya kira su da cewa anal malik wannan al-kalam kenan shi kuma sautin da aka ce yasma'uhu man qarb kama yasma'uhu man ba'd shi kuma as-saut din kenan Allah zai magana da sautin da za a yi yace anal maliku ni ne Allah mai mallakar komai ana dayyan ni ne da yiwa kowa sakamako ni ne wanda zan gurfanar da kowa yawmuddin ranar gurfanarwa to ana dayyan Allah shine prosecutor da zai gabatar da kowa abin da yake la yambagi li ahadin min ahli aljannati an yadkhula aljanna wa ahadun min ahli an-nar yutalibu bi madlama Allah yake cewa a yau wato ba zai yi wani wanda na kaddara mai shiga aljanna amma ba zai shiga aljannan ba alhalin ga wani wanda Allah ya kaddara mai shiga wuta yana bin wancan dan aljannan wani bashi sai an cire mu wancan dan wutan bashin da ke hannun dan aljanna nashi ba za a ce tunda wuta zai ba ta mai amfani ba kai tafi kawai a'a sai ka biya shi hatta yan aljanna isu kamar da ya faɗi yabo a cikin hadisin Muslim bayan ma sun gama tsallaka sirati suna murna za su tafi aljanna sai ya ce a'a ku zakata waqifuhum innahum mas'ulun ku dakata anan ala arsatil janna a kofar aljanna anan za a yi musu ragowar hisabin cutar da junansu da suka yi duk wanda yake da wata mazlama akan dan uwansa ba zai shiga aljanna ba sai an karbi wannan mazlama sawon wannan mazlama a cikin dukiyarsa ne ka cuce shi kamai damfara kamai kowan nan kamishi yahu sata cin amana sata kudin gwamnati ka anshi albashi baka yi aiki ba ka anshi kwangila baka yi ba ka an so kudin marayu ka cinye kudin masallaci kudin mijinki da kika kwashe bai sani ba duk wani dukiya da ka san ka ci na wani ta hanyar da shari'a bata halasta ba to a ranar da ka biya ta haka nan mazlama fi a'radin nas cikin mutuncin mutane ƙarya ƙazafi ƙage cin mutunci sharri annamimanci gulma zagi ashariya da duk wani abu da ka san ka furta wanda yake ga haƙƙin ɗan adam ɗan uwanka na zalunci shi Allah ya gana mai yafi duka nashi amma na ɗan uwanka bayi to Allah ba zai yafi maka ba sai ka biya su anan za a turke mutane sai sun biya haka nan haƙoƙi na jini wanda ya kashe wani wanda ya buga wani makami wanda ya cire wani haƙori wanda ya fasa wani kai wanda ya fasa wani ƙafa wanda ya zo da mota a guje ya kada wani bisa zalunci duk waɗannan haƙoƙi na jini su ma sai an biya ba su sukan sa to kaji hatta wanda wuta zai je kafiri ko fasiki ko munafiki Allah ka tsare mu har wanda wuta zai je kai da zaka je aljanna da ka tsira ba za a baka shiga aljanna ba sai an cire masa haƙƙinsa shine la yambagi li adi li ahadin min ahli aljannati an yadkhula aljannata wa ahadun min ahli an-nari yutalibuhu bi madlama bai yiwuwa ga wani ɗan aljanna ya shiga aljanna alhalin ga wani ɗan wuta yana bin shi bashin wani zalunci wala yambagi li adi min ahli an-nari haka nan shi ma ɗan wuta an yi dukulan nara bai yiwuwa ya shiga wuta wa adi min ahli an-nari ya talibu bi madlama alhalin wani ɗan aljanna na bin shi wani abu ba za a ce to kai ka tausaya mishi wani wuta fa za shi ka kyale shi ka tunda ka tsira a'a sai an saki cirewa wani wanda za a kai shi wuta kuma ya cutar da wani wanda za ta fi aljanna yadda ba a kyale ma ɗan aljanna na haƙƙin ‘yan wuta ba haka shi ma ba za a kyale wa ɗan wuta haƙƙin ‘yan aljanna ba sai an cire la zulmal yawm kamar da Allah yake cewa qalu sai mutane suka ce wa kaifa wa inna na'atillaha uratan ghurlan buhman to ya manzon Allah ta ya za a biya waɗannan haƙoƙin bayan ka ce za mu je ga Allah tsirara da lobanmu ba mu da komai to kuma ga basu suka mutane suna bin junansu to ya za a biya da me za a biya sai annabi ya ce bil hasanati was sayyiati kaji dunkulallen zance sai ka ɗauko hadisin muflis sai ka fassara shi da wannan da annabi ya ce wa sahabbai a cikin sahih muslim annabi ya ce wa sahabbai atadaruna manil muflis kun san wane ne dan asara muflis wanda yake wato irin wanda aka yi irin wanda aka yi mishi gwanjo an mai da shi an kada mishi kararrawa irin da banki suke da idan ka ci bashin banki da can da ake abubuwa daidai da tsari sai ga an manna takarda a cikin gidan mutum an ce banki sun kwace gidan an jima kadan su da kararawa suna galan galan suna mishi auction to ka san wane ne muflis sabai suka ce shine wanda bai da kuɗi bai da ajiya bashi da kama sayar bashi da kaza wannan shine ma'anar shi a urfin mutane da bai ce ba shine ke nufi ni wanda nake nufi muflis wanda zai zo a duniya ya aikin alkhairi iri daban-daban yayi sallah yayi azumi yayi tilawa yayi tahajjudi yayi kaza ya tara aikin lada nabi ya ce amma kuma ya ci dukiyar wani ya ci mutuncin wani ya zagi wani ya daki wani ya kulakanta wani sai a ranar alkiyama waɗannan husama din su tsaya gaban Allah suna jiran a biya su haƙoƙin su annabi ya ce fa yu'khadhu min hasanati to kaji bil hasanati fa yu'ta hadha min hasanati wa yu'ta hadha min hasanati wa yu'ta hadha min hasanati a dinga ibal ladar dakin sa a ba wani a ba wani a ba wani har zama babu lada gaba daya sai a juya da kuma ladar sai a dauko zunuban sa ai ta kara mai ai ta huta sai ka baki dauko hadisin waccan mata da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wata mata nan ana labarin inna fulanata yuzkaru min salatiha wa qiyamiha wa siyamiha wancan ana labarin sallar daranta ana labarin azumin nafilarta ana labarin tilawarta kaga da mu dole aka ce nayin waɗannan to ya gama yin farillai ne kai yake yin nafilin sai annabi ya ce walakinnaha tadlumu jirana aka ce annabi amma tana cutar da makwabtanta bilisaniha da halshanta tana batanci tana zagi tana fasikanci tana sakin baki annabi yace hiya fin nari yar wuta ce aka sake cewa ita kuma wance ba ruwanta bata sallar dare bata qiyamul layli bata azumin nafila iyakacin ta sallar farilla da azumin farilla amma bata cutar da kowa da harshenta annabi yace hiya fil janna tana aljanna zaka ya kamata kowa ya shiga taitayin shi san me yake yi annabi da yace bil hasanati was sayyiat Allah ka bare wannan isnadi ne kyakkyawa kuma hadisi ne ingantacce shi kansa wannan malami al-Imam Ibn Abi Asim ya rubuta shi a cikin al-Ahad wal Masani haka nan Bukhari ya fidda shi a cikin littafin sa guda biyu a cikin al-Adabul Mufrad da cikin khalqu af'alil ibad haka nan al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad haka nan al-Baihaqi a cikin al-Asma' was Sifat haka nan Bukhari ya sake kawo shi a cikin as-Sahih mu'allaqan a cikin kitabut tauhid inda yake cewa wa yuzkaru an Jabir ibn Abdullah ibn Unais qala samitu kaza kaza ya kawo shi a cikin wajen haka nan baya ga waɗannan al-Imam Tabarani ma a cikin Musnadul Shamiyin da al-Khatib al-Baghdadi a cikin ar-Rihla saboda wannan hadisi na nuna tafiya zuwa neman hadisi kusa kuta fa fatiru ga dadi dan kankani mai dadi ar-rihlatu fi talab al-hadith wannan hadisi da mallaka kuma na shine anan dan tabbatar da batu akan maganar Allah madaukakin sarki da kuma wato cewa magana ta da sauki da ake ji Allah ya sa mu dace mallai sake cewa haddathana Muhammad ibn Auf qala haddathana Nu'aym ibn Hammad qala haddathana al-Walid ibn Muslim an عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن ابي زكريا الرجاء بن حيوى عن النواس بن سمعان الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يوحي بامر تكلم بالوحي فاذا تكلم اخذت السماوات منه رجفه من خوف الله عز وجل فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخروا سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحي بما اراد فينتهي به جبريل على الملائكه كلما مر بسماء قال اهلها ماذا قال ربنا يا جبريل قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل حتى ينتهي بهم جبريل حيث امره الله من السماء والارض wannan hadisi mallai ya karbo shi daga Muhammad ibn Auf al-Hafiz Muhammad ibn Auf al-Tai malamin Abu Dawud da yaro shi ka ta 272 daga Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai malami ne cikin mashahuran malaman musulunci daga su wanda suka samu sabati ma a lokacin mai khalqul Qur'an sai dai da'ifi ne duk da yake saduqun ne amma da'ifi haka isnadin yana da rauni ta fuskar sa yace hadathana al-Walid ibn Muslim malahu dan Muslim shi kuma mudallis ne ya da an ana gashi kuma yayi iyar an Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir an Abdullah ibn Zakariya ar-Raja ibn Haywa abul Miqdam al-Falastini ken wanda shi kuma daga cikin jawabi Muslim wal Arba'a shi kuma yace an Nawas ibn Sam'an al-Kilabi daga sahabin nan an Nawas ibn Sam'an qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa idza arada Allahu an yuhyi bi amri idan Allah ya nufata ya wahayin wani al'amari takallama bil wahyi sai ya ambaci wahayi fa idza takallama idan Allah ya faɗi wahayin akhadatu samawati minhu rajafa sai gaba ɗaya sama ta fara girgiji tana shake min khaufin lahi azza wa jalla saboda tsananin tsoron Allah fa idza sami'a dhalika ahli samawati idan mala'ikun da ke cikin sammai suka ji wannan girgizar sama su'iqu gaba ɗaya sai su suma ana yi kanta shi da su'iqu bis-sin kuma ana yi kanta da su'iqu bis-sad wa kharru sujjadan sai kuma su fadi suwa Allah sujjada fa yaqulu awwala man yarfa'u ra'suhu jibril alayhi salam sai da mana farkon da zai fara miƙewa a cikin su shine jibril wa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada sai Allah ya furta mu jibril abinda Allah yake so a je a sanar da bayin sa a bayin kasa na wahyi fa yantahi bihi jibril alal mala'ika sai jibril ya karaba cikin mala'iku da wannan wahyi kullama marra bi sama'in idan da ya shigo ya keta ta cikin wata sama qala ahluha sai mutanen wannan sama su tambaye shi wato mala'iku wannan sama su ce ma za qala rabbuna ya jibril me Allah ubangijinmu yake cewa fa yaqulu jibril qala al-haqq Allah ya faɗi gaskiya ne huwa al-aliyyul kabeer kamar da Allah yake cewa ta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabeer a cikin suratu saba'i ko fa yaqulu jibril qala al-haqq wa huwa al-aliyyul kabeer qala fa yaqulu kulluhum gabadan sai su ce mithla ma qala jibril ma qala jibril abinda jibril ya faɗa sai su mimita hatta yantahi bihim jibril haisu amarahu Allah min as-sama'i wal ard har jibril ya tike zuwa ga inda Allah ya umarce shi ya tike a sammai ko a ƙasa wannan hadisi isnadin sa da'if ne saboda illoli guda biyu illa ta farko shine Nu'aym ibn Hammad wanda saduku ne yukhti'u kathiran da ka ba zai an shi tafarrudin sa ba illa ta biyu shine Al-Walid ibn Muslim wanda mudallisi ne kuma ya an'ana baya ga Al-Imam ibn Abi Asim Al-Imam afwan ismuda ibn Khuzaima a cikin at-tawhid ya ruwaito shi da kuma al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi a cikin al-asma' was-sifat ta hanyar dai Nu'aym dan Hammad ta wannan isnadi babu qala dasana Muhammad ibn Fa'laba ibn Sawa qala dasani ammi Muhammad ibn Sawa an Sa'id ibn Abi Aruba an Qatada an Abi Rafi' an Abi Hurairah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace idza qatala ahadukum idan ɗayan ku zai yi fada yana fada rigima da wannan sa zai kai mashi strike wato abu ya lalace har sai ka kai duka falyatajannabil wajha ya guje wa fuska baba ne kai lebo masta ne kai malamin islamiya ne miji ne duk wani wanda fushin shi ya kai ga yana ganin sai yayi duka to aka ce ya guje wa fuska kenan wannan shine dalili akan haramta mari saboda fuska wurin girmamawa ce fa inna Allah khalaqa adama ala surati wajhihi Allah ya halicci annabi adam a bisa surar fuskarsa wannan isnadi ne sahihi mazajinsa mazajin bukhari da muslim ne in banda muhammad ibn fa'alaba ibn sawa ash-shaykh al-albani muhammad nasiruddin yana cewa lakinni fi shakkin min thubuti qawlihi ala surati wajhihi yace ina shakka game da tabbatar ala suratu wajhihi a ce haka yake fa innal mahfuza fi turqi sahiha ala surati abinda yake tabbatacce a isnadoji tabbatattu shine Allah ya halicci adama ala suratihi ba ala suratu wajhihi ba kama sai a ci ba'da hadithin kuma da yau a nan gaba kadan wa fi hadith ibn umara al-ati ba'dahu da hadith abdullah ibn umar kuma wanda za a ji ala suratir rahman walakinnahu ma'lul shi ma mai sutur rahman akwai tangarda kama sa ubayyinuhu thumma inna sa'id ibn abi aruba qad khulifa fi isnadihi ayda an saba mushi ainihin a isnadin an qatada fa qala al-musannab ibn sa'id an qatada an abi ayyuba an abi hurairah marfu'an bi labdi ala surati wanda shine ke cikin sahih muslim ta hanyar ainihin wato wa shi abu hurairah sannan akwai mutaba'at da malamin ambata daban-daban. Sannan kuma Bukhari ma ya ruwaito shi da Muslim da Ahmad da Ibn Khuzaima da ta wannan hanya. To ya fara kawo wannan mas'ala wadda matsala ce sananniya a gun malamai da ɗaliban ilimi game da ainihin tauhidi, game da siffofin Allah madaukakin sarki, matsalan abin da yake ce ma hadisus sura. Za mu zo mu ji insha Allah maganganun da malamai suka yi. Imam Malik dan Anas, Allah ya gafarta mishi, al-Imam Abubakar Ibn Khuzaima, Imam al-A'imma, Allah ya gafarta mai a cikin littafinsa wato Kitabut Tauhid, da maganar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, da maganar Daraqutni a cikin Al-Asma was Sifat. Wannan za su isa wata kila idan mun zo darasi na gaba dan su ba mu sura akan menene malamai suke fassara wannan hadisi. Inna Allaha khalaqa Adama ala surati, wannan shine lafazi mafi inganci. Inna Allaha khalaqa Adama ala surati, kaji akwai khalaqa Adama ala surati wajhihi, akwai khalaqa Adama ala surati Rahman. Waɗannan guda biyun malamai suna da maganganu a kansu game da ingancinsu. Wannan hadisai sai ka natsu ka fahimce su, kuma ka ɗauki asalin ka'idar da ita ne ake fassara hadisan, shine cewa kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa da shi Daraqutni, cewa waɗannan hadisai ba za mu yi musu fassara ta sarrai ba, za mu basu yadda magabata suka basu, ba za mu kutsa cikinsu ba, tare da itiƙadin mu cewa shi dai Allah laisa kamithlihi shay'un, babu wani abu irin Allah. To kuma za mu ji taujihin da wasu suka yi game da komawa da damirin ala suratihi, me ake nufi da sura, me ake nufi kuma da wato damirin nan yana komawa ne zuwa ga Ar-Rahman ko zuwa ga Adam. Duk akwai wannan maganganun da malamai suka yi su a wurare mabambanta. Su kuma ƴan bid'a suna jin takeicin hadisin, ba sa son shi, ba sa so su ji an faɗe shi, da an faɗa sai su ce ai mujassima ne masu faɗan wannan hadisin, masu yi wa Allah jiki ne. In dai hadisin ya tabbata yayin da cewa manzo Allah sai kuma shi ya faɗe shi, to kaga duk abin da zaka kawo na suka gare shi yana iya tsallaka mutanen da kake suka ya faɗa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi dai bi ka sanin Allah, ya bi ka tsarkake shi, ya bi ka sanin siffofinsa, kuma haka ya ambata, kuma ya tabbata, domin kaji yana cikin Bukhari da Muslim. Hadisin yana cikin Bukhari da Muslim, da haka babu yadda ka iya da shi sai gani, sai hange, sai karɓa, sai imani. Wannan shine kawai abin da zai tsiratar da kai. Sannan kuma sai ka ciri ba abin da aka ambata a hadisin. Me aka ambata a hadisin? Shine haramci game da marin mutane, kar ka sake maro kowa daga duk abin da za a yi, za ka daki mutum ka kiyaye fuska. Kar ka kai mutum mari, ko ka kai mishi mangari, ko ka kai mishi kutufo da kafaka a fuskarsa, ka kai mishi wannan yana da haɗari ƙwarai da gaske. Za mu saurara nan, sai Allah ya kammala darasi na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.